Yena, Yena, Shia Bla, Dekarade, Bana Bla.
Woo!
015 music. I'm pizza maku.
Bampi tsamako, jo, bampi tsamako, jilo tsaka ya tsamako.